taraddudi. Na'am, satin da ya gabata mun tsaya a daidai hadisi na Anas wanda yayi magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dauki takobi a wannan rana ya daga ta yace wa zai ansa wannan takobi lokacin da kura ya cirnike a Uhud sai sabbai suka miko hannayen su kowa yana a bashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa zai ansa takobi ya bashi hakkin sa sai mutane suka dare kowa ya ja da baya ya tsaya Abu Dujana yace ni zan anshi shi kuma zan bashi hakkin shi ya ansa takobi ya karinka cire kawunan adana mun yi bayani a satin da ya gabata shine yau zamu tashi a daidai hadisi na 6 amma lambar hadisi gaba daya a littafin na 92 daga Zubair ibn Adi kala yace ataina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mun zo wajen Anas dan Malik khadimin Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa shakauna ilaihi sai muka kai kara wurin sa ma nalqa min al-hajjaji na abinda muke fama da shi na tsanani da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi anji sunan nashi ko Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yake yi mana na kama kariya kalan mulkin da yake yi mana na kama kariya aga zaka ce an gane maganan ko fa kala si Anas ibn Malik radiyallahu anhu ke cewa su Zubair ibn Adi da suka kawo kara wurin shi menene mafuta yace isbir ku ya hakuri fa innahu la yati zaman ba wani zamani da zai zo illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face wanda zai biyo bayan shi ya fi sharri hatta talqa rabbakum har ku hadu da ubangijinku sami'tuhu min nabiyikum naji wannan magana daga annabinku ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawahu al-bukhari ya ruwaito shi nan da suce sun kai kara wajen Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda su dama sahabu tabi'ai su saba wannan sana'an su ne saboda me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka san mafuta tun da sun rayu da shi sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam sai nabiyu da suka ce sun kawo karan wani sarki cikin sarakunan musulunci da ake ce ma Hajjaji Hajjaji ba khalifa bane kuma ba amirul mu'minina bane ba sarki ne na daular musulunci gaba daya ba gwamna ne cikin gabanoni an gane magana amma mulki na kara kariya kamar yadda ya fara ba mu labari a wancan satin nace lokacin da Iraki ta dau zafi duk wanda aka tura kashewa suke kore nin wayo kala daban-daban ai kaga lokacin ban gane mamanta ba Marwan ibn Abdul Malik ne ya tura musu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya zama shugaban kasa na Iraki a wancan lokacin da yanzu zai yi jawabi irin na welcome address shugaban kasa sabo ya zo zai jawabi wa ɗan kasa yazo ya rufe idan shi ya sa wani mayafi ne ya rufe idan shi ya bar ido kadai fuskar du'an rufe jama'a suka tsaya shiru ana jiran jawabin sabon shugaban kasa yake cewa komai jama'a ka fara haya haya wani wawa ne dan kauye jahili aka kawo mana irin da maganganun nan haka bai iya ma magana ba gashi na an zauna jiran shi ya kasa cewa komai da sauransu jama'an jama'a sai ka tashi fara jawabi to indai ba la gane to sai ne sayyidina Ali fasahan bayani ba a sai da sayyidina Ali indai Hajjaji ne Hajjaji ai ijiya ne a wurin Hajjaji ya kashe ba wuya shi amma kuma ya hada da wani yaro shi kuma ana ce mishi dan Hajjaji ka san gaba da gabanta idan kana ji da kanka sai ka tarar da wanda ya danna ka ya shanye kuma a gurguje Hajjaji ibn Yusuf yace inni la ra'u usanka da aina atuhana kitabuha wa inni la sahibuha jawabin shi kenan yace na ga wasu kawuna sun nuna kuma lokacin yanke su yayi ni ne kuma zan yanke su mala na ga wasu kansu na musu rawa kwanan su ya kusa karewa yana gama jawabin ya sauka kafin ya tafi gidan gwamnati sai da ya kashara Hajjaji ai kowa shiga taitayi to kowa lokacin da Abdullahi dan Zubair dan gidan Zubair ibn al-Awwam na wajen Safiya wanda yake aure da Asma'u yayin Aisha wanda dan ne kana tashi magana ta bangaren ubani Zubair kenan go to baban shi abokin wasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Zubair ibn al-Awwam da manzon Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan mace ne da dan namiji mana shi sai jilujir zai ce wa mahaifiyar Zubairu awan gukoni haka ma yake ce mata yakance ya safiyatu ammatu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sallili min mali ma shi zamu karanta kitabu to insha Allah nan gaba yace yake safiya goggon manzon Allah sallallahu ki dambeye duk abin da kike nema ni abin da zan iya miki kamar yadda yace mai shi ce ba zan iya tare ki gaban Allah ba ki da gaske ita kadai ce ta musulunta a cikin gogwannin nashi su shida to mushayi din shine kaga ai yana da alaka ta bangaren uba kuma shi jikan sayyidina Abubakar Siddiku ne khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga ta ko ni gefe ai jinin manya ne to amma lokacin da shi Muawiyatu ibn Abi Sufyan duk abin da ya faru ya faru a baro ta tushe tushe ma'ana rikicin su da sayyidina Ali bayan kisan sayyidina Usman ibn Affan yace shi ba zai yi mubai'a wa gwamnatin sayyidina Ali ba sai ta cika sharadi menene sharadin ka yace sharadi na shine duk wanda yake da hannu a kisan Usman a kamo shi a kashe shi a kamo shi a mai hukuncin da ya dace in kai wannan shikenan bangaren Sham wanda take hada da Palestine a yau da wani yanki na Sham din a lokacin da wani yanki na Yemen duka dai to lokacin Sham din yace zabu maka biyayya 100% to dama su suka rige sayyidina da yace ka yi hakuri gwamnatin ko ina ta dauka tukunna a kowane shugaban kasa ya yadda da gwamnatin nawa ma da karfi da karfi sai mu yake suna da yawa yace ni kuma sharadi rake saboda Usman ibn Affan dan uwan shi ne da jiri katarar da fa duka wannan rikici da aka kusan shekara 5 akai jama'a aka zo akai Safin duka ne rikici ya duka barkewa dai da sauran tsakanin musulmi karshe dai sayyidina Ali Allah ya mai cikawa kafin cikawan shi wani riwayan ya nuna Al-Hasan ya hau kujeran shi bayan shi inda shi yake kujeran khalifa an gane magana shi Muawiya cewa yake bai yadda gwamnatin ba saboda jinin Usman an gane magana bayana cewa shi ma shugaban kasa bane wai na musulunci gaba daya so bayan mutuwar shi Al-Hasan da ya hau kujeran waɗanda ma ba sa cikin fadan wasu daga ciki suka ce su sun shigo fada dole kuwa suka ce jinin annabi ne zamu ba shi kariya Hassan ba na wajen Fatima tuza to dai a takeice shine daga cin Al-Hasan bayan ya hau ya zauna a kujeran baban sayyidina Ali tun yana da reda ba yake ta kokarin ya za a yi sulhu shi dan yana neman uban ya bi duk hanyar da za a bi a yi mene a yi sulhu to yanzu gashi a kujeran Al-Hasan yayin sayyidina Usay dama shi yana da hakuri zafin rika wa sayyidina Usay ne yake da shi sosai gaskiya shi fa ba bari ta kwana irin wannan amma Al-Hasan hali da halitta to saksayi da wujudi ne sallallahu alaihi wa sallam yace ni ko me yake ta rikici tsakanin na babana da Muawiya yace rikicin mulki ya ke a ji a faɗa mishi ya zo ga kujera zan kwaye kokari tunda duk faɗan da aka yi da baban shi ba wanda bai danna Muawiya ba kuma yanzu duk rundunar suna tare da Al-Hasan ko za su gaba da faɗan ne ba an gane magana so kuma ko waɗanda da suna gefe guda sayyidina Ali suka ma abin nan amma da Al-Hasan yawa kuma suka ce jinin manzon sallama ne suka yi kan abin nan da suka sake canfa sun bada mubaya yace yazo Muawiya radiyallahu anhu yana Sham yazo Iraki yace yaro kai duk abin da yake nema tunda haka yanzu a zo a rubuta a takarda a buga sitam in na fada na mutu kai ka kujera yace ba na so danginmu ma ba sa so akai kasuwa kawai dai alfarma dai nake roko iyalan gidan manzon sallama ɗan uwan shi ana dan tallafa musu a gwamnati ka ci gaba da wannan ci an yi an gama to kaga da yazo mutuwa kafin mutuwan shi sai da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu sai wasu suka ba shi shawara cewa ya nada dan shi gudun kar ayi rikici kaji inda ka fara samu matsala an gane an kullu da sayyidina Ali da yace sayyidina Hassan ya hushi Al-Hasan ya dace saboda ya san mulki kuma abun ne shi kuma Yazid ya yi yarinta a lokacin sannan kuma ta koma gado kenan kun gane magana wanda Abubakar kuma bai hakan ba kuma yana da manyan yaya shi ma sayyidina Umar bai ba kuma yana da manyan yaya sayyidina Usman bai ba kuma yana da yara sayyidina Ali ne da yace Al-Hasan ya hau shi kuma Al-Hasan ya dace da kujera to amma shi nashi na Muawiya Yazid ya yi yaro da yawa bai san kan mulki ba sannan kuma bai da ilimi irin wannan na Al-Hasan da haka suka ba shi shawara shi kuma sai ka ansa tun yana da rai ai yake neman hadin kan sarakuna na musulunci da wasu kasashe akan su yadda idan ya fadi ya mutu Yazid zai hau kudaji kuma kuna dan ganewa ina dan faro mun da tacan asali saboda Hajjaju da aka ce an kawo kare shi kun gane magana to ana kan wannan rikicin ne a daidai lokacin wasu sun yadda wasu kuma suna ganin ji bai dace ba cikin jagorori manya daga wadanda suke sabai suna ganin Yazid bai dace ba to amma ba gwamnati hannunka ko mun a Najeriya akwai manya wadanda sun isa su fada a Najeriya sun san gwamnatin nan ba adalci to amma ko sun fada ba za a kula su ba yi kun gane magana hakan nan dai wasu dai suna surutun su ko da dai ba za a kula su ba dai amma dai sun fada kuma sun san maganar yana zafi kuma yadda aka tsara wani saboda ga kaman yana fadan gaskiya ya kama ganin kenan ko jahili haka wai ya samu da ya faru kenan Allah ya sa mu dace to dai mu shahidi shine irin su Abdullahi da Umar da manyan sahabbai haka inda lokacin su ne da irin su Hussein shi kani na wajen sayyidina Alhassan kenan ko inda lazan sayyidina Alhassan ba shi guba kusan shine ajalin shi da kuma yana aman jini ba wannan ya tsare to anan ne shi ma da yayi an suka sake samun bakin magana wannan maganar su ne cewa ai matan shi ne ta fita da baki aka barwa da sauransu Yazid wa duka irin wannan ai ta tasu ne haka ana tasharriya mutane da kullu shi kan jalasan din yazo lokacin kasuwa cikin nashi sake tashi sai na Hussein ya rungume shi suka dan samu inuwa haka yace waye maka wannan aikin ka fada mu in wani ne sai idina Alhassan yace a duk wanda ake fada bazargi ne ake shi ba wanda aka kama shi da guba yace idan wanda ya tabbata wanda ake zargin su ne suka samu guba ka basu da Allah za a hadu idan kuma ba su bane ka je ka dauki mataki ka kaza da wanda bai da laifi an gane magana to a lokacin shi yayi wafati shi kuma Yazid da zai hau wannan kujera kafin ya wasu Alhassan ai su Hussein da irin su Abdullahi dan Zubair shi Allah dan Zubair dan gidan sahabi ne shi ma kuma sahabi ne an gane magana irin yara ne kanana a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tunda gwamnati yanzu kaga ta taka shekara 30 ka san girma kun dan gane maganan kuwa da haka a da ne suke yara amma yanzu su manya ne tunda mun ci Abubakar mun ci Sayyidina Umar gwamnatin an ci na Usmanu an ci na Sayyidina Ali duka kuma kyar suke kallo ai ko da karcen mutuwa ne salama ne kaga karanan da shekara kusan 40 to shekara 40 yaro ne ai ya san me yake ai to mu shahidin shine sai su suke garin bai dace ba to su kuma sun ma kasa hakuri ku gane ba munan yanzu sare ba ko da yawa suna ganin gwamnatin nan ba ta dace ba kuma suna da girma sun isa su fada aji ba sa cewa komai su hujjar za su ce ma ne to ai ko sun fada ma ba abin da za a yi haka ne to su ma lokacin sahabban manzon sallama akwai manya waɗanda suke ganin wannan abin da ake yi ba daidai ba ne sayyidina Muawiya ya dore Yazid ba bai dace ba to amma ba su ce komai ba akwai kuma waɗanda suka fito da shi irin su Abdullahi dan Zubair bin kenan irin su sayyidina Hussein bin Ali su sun fito gaban jama'a sun ce Yazid bai dace da mulki ba haka ba za su ba sa tare da shi to a lokacin shi Abdullahi dan Zubair ce wasu suka ziga shi suka ce a lokacin yaje tunda shi ma jinin sayyidina Abubakar ne a bangaren Asma'u kenan an gane magana jinin sayyidina Zubair ibn al-Awwam ne dan gidan kokon manzo Allah sama ta bangaren uban shi kenan da haka ai su ma suna da an gane magana wani ma na waje yayi balle su tunda ai kusancin su da kujeran tafi kusancin Yazid Yazid dan gidan mu Awit ibn Abi Sufyan ne eh baban shi sarkin Makka ne a wancan lokacin kun gane magana amma a kujeran khilafa kaga shi ta bangaren uwa kakan shi sayyidina Abubakar yayi khilafa da yake nan ko ta bangaren kuma uwa Asma ta bangaren uwa ne Abubakar ta bangaren uba Zubair ibn al-Awwam jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren Safiya kenan suna da alaka da haka suka ce mishi kawai ya nemi wannan kujera to lokacin ya fara samun mubai a ne yawa Abdullahi dan Zubair ba Zubair ibn al-Awwam ba shi Zubair ibn al-Awwam an kashe tun a yakin Jamal da akai nana kuma nana Aisha radiyallahu anha baban shi kenan ko to ita kuma lokacin Asma'u gaskiya ta yi tsawon rayuwa ikon Allah tun har ta sofa sosai kenan mijinta an kashe tun a Jamal amma ita tana da rai kuma Asma to a lokacin shi ne sai shi shugaban kasar tunda kun san gwamnatin an dauke ta daga cibiyar ta headquarter na Madina an maida ita Iraki sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda lokacin da suka yi ta mai wasika wani bayan wani cewa ya zo garin Iraki su za su ba shi kariya waye waye kasan su ɗan shi'a suka yi ta wannan maganganun
Sayyidina Ali usabai da yawa suka ba shi shawarar cewa kar ya bar headquarter ta Madina da Annabi ya gama gwamnatin shi, Sayyidina Abubakar ya gwamnatin shi, Sayyidina Umar ya gwamnatin shi, Sayyidina Usman ya gwamnatin shi, kar ya dauke headquarter tunda duk inda ya koma shine khalifa. Headquarter zai koma can. Kar ya dauke headquarter daga Madinatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai ta Iraki to kaddara. Kace dai suka yi ta wannan wasiƙan munafikan. Ke shi sai jajikin shi sai ja gwamnatin nayi sai dauke ta sai kai ta Iraki. Kaji yadda gwamnatin ta koma Iraki a wancan lokacin. To ta koma Iraki kuma suka je can idan ya ce gabas su ce yamma. Ka gani ko? Sun mishi shigo shigo ba zurfi. Shi da kansa yake cewa sai ya ce aliba ba rago bane amma kuma idan ne ragwaje. Saboda ai mutum da ya baya yaki. Duk jarumtan Khalid bin Walid da zaka ji ake cewa ba shi kada yake yakin ba. Amma dai jarumin ne gaskiya amma mutum da ya baya yaki. Da haka Sayyidina Ali in dai ɗani ba ta haifu wanda za su yi mubaraza bai kashe shi ba. Amma sai da ya koma dole yana jin tsoro. Saboda mene za a shirya komai in za a fita kawai malam sai su dage. An tsara komai ba abokan aiki ba kenan sai su watse. Wani lokacin yana hudu ba su ce kar a saurare shi yana kaman asiri ne ya iya jawabi da sauransu. Mutanen Iraki tsohon ƙasa ce da haka mutane ne irin masu ganin kowa ba ƙauye ne shi bai iya ba su ne suka iya da sauransu. Da haka Sayyidina Ali ya sha wahala a hannun Iraƙawa a wancan lokacin. Kuma a Iraƙawan ne suka yi maudan shi jikan shi a yi ɗawa wurin shi Hussein shigo shigo ba zurfi. Tunda muna maganar Hajjaji bin Yusuf Sakafi. An gane maganar ba shi ne an ce mun kawo ƙaran Hajjaji wa wurin waye Anas bin Malik ba cewa gwamnatin nashi yana mana karama kariya. To shine wane ne Hajjajin shine kai mu zuwa ga wannan to lokacin da Abdullahi dan Zubairu na wajen Zubairu bin Awwam jikan Safiya kenan ko yaka yadda zai shi ma zai nemi kujerar a mushi mubaya to kaga an fashe biyu kenan kar ku manta headquarters Sayyidina Ali ya dauke ta daga ina Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai ta ina Iraki. To ai kuma bayan wafatin shi rikicin da suka yi na Jamal ya wuce aka zo aka shafi shi ma dai aka ga kaman za a yi sulhu sulhun bai yiwu ba. To ai bayan wafatin sa Alhassan da ma kamar yadda Manzon Salama ya faɗa san da yake dare ya ce Alhassan na nani mana jikan shi na wajen Fatima ya ce in Allah ka so mai son Alhassan ina fatan Allah ya raba tsakanin masu faɗa guda biyu na ƙungiyoyin musulmi sanadiyar shi. To ai da ya hau ya tabbatar da abin da kakan shi ya faɗa tun yana yaro ƙarami yana ɗaga shi. Shine yace rikicin me ake karshe dai kujerin yace ma Sayyidina Abu Awe yazo ya hau an ce muku Awe bin Abi Sufyan yace mene yaro kai abin da ya kamata a zo a rubuta a signing a buga stamp in nayo party kai kawo kujerin yace ba masu iyalan ina mu ma ba sa su a dai zauna lafiya kaji shi ta gaddi shi kuma zauna mene lafiya. To a lokacin kun yadda kwatan ta koma Iraki lokacin Sayyidina Ali kenan ko Alhassan din ma da yau ta koma can. To amma tun da yanzu ya yadda mu Awe bituguna Abi Sufyan an gane maganan ya zama shine khalifa to kuma gwamnatin sai ta sake dawowa Sham ku dan gane maganan ai ko to yasa me yasa to ake cewa khalifa guda hudu ne sune suka yi tsarin annabta dama na shekara 30 wanda ya biyo baya sarki ne na musulmai an dan gane maganan tare da kujerar life ita ce yake binta amma kuma ba khilafa bane wancan khilafatun nubuwa ne an gane maganan wannan kuma sarauta ne daga yasa sai kaji Sayyidina Muawiya sarkin musulmi ne amma ba khalifatar Rasulullahi ba kaji su Yazid su Marwan su Umar bin Abdulaziz to shi kuma me yasa ake so shi annabiyar in ma akwai saboda shi nashi ne yake kama da na khilafa adalcin da komai da komai amma shi ma gwamnatin a lokacin fada yayi da yayi a lokacin yana gwamna ne a makaran Makka ma'ana tunda herkota ta koma Iraki a wancan lokacin to su Makka sai dai a turo shugaban kasa in yaran yanzu ne amma su suna ce mai gwamna ne ma'ana wanda yake wakiltan Amirul Mu'minin a can headquarter ana bashi umarni ana sauke wanda za a sauke da sauransu. To a lokacin Sham can ne headquarter take to shi kuma Abdullahi dan Zubairu suna Makka. To a lokacin kuma Hajjaji bin Yusuf shine gwamna kafin a tura shi Iraki kun dan gano maganan kuwa yawa to da haka lokacin sai a fara mishi mubaya akan headquarter ta dawo nan ya zama sarkin musulmi shine shi headquarter daga can sai aka turo cewa Hajjaji ya yake shi ku dan gane maganan kuwa mana daga Abuja a turo a ce gwamnatin jihar Kaduna ya yake wani ku dan fahimci abin nan din ko to shine aka yi fada nan lokacin Hajjaji kuma yi nasara sai kama shi Abdullahi bin Zubair Papa Zubair bin Awwam Abdullahi bin Zubair shine har yasa sai maman shi ta zo Asma kenan Asma da take kai masa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za su hijira. To da aka yi wannan dai tazo take zage-zagen ta ya kashe Abdullahi dan Zubair. An gano magana? Amma kuma yana da alheri shi ba wuyin ya kisa tabbas. Hajjaj ibn Yusuf ba ai in dai za ku samu matsala da shi to ba wuyin ya kashe. Amma na ce muku kuma lokacin mai taurin kai kuma sai ya nasara a wajen Hajjaj. Tunda ran nan ya shigo masallaci ne haka sai wani yaro ya shigo yana karatun Qur'ani. Almalu wal banun zinatul hayatid dunya yana karanta wannan aya. Sai Hajjaj ya kalle shi ya ce yaro to yazo. Ya ce hafistan Qur'an yaro ka hada ta Qur'ani. Yace aw khubtu ma alaihi min aminad dayai hatta hafadhu Qur'anin ana jin tsoron ya lalace ne ko ya wulakanta sai na haddace shi. An gane maganin kuwa kuma in dai fasaha ne to sai dai sayyidina Ali ina ga yawo Hajjaj ba kaga yanzu ana gyara mai kenan ko lokacin yana kuma gwamna a lokacin shugaban kasa sai ya ce to ajma'atul Qur'an ka tara Qur'ani kenan sai ya ce aw kana mufarraqan hatta jama'a Qur'anin yana rarraba ne hadda zan tara shi gida kuma fa ya san me yake nufi ya san cewa yaron nan kai hadda ne yake cewa to amma duka bai yadda ba sai ya juya mishi mene magana yace Qur'anin aw kana mufarraqan hatta jama'a Qur'anin a rarrabe yake hannu ne zan tattara shi kuma Allah yana nufin daga bakara hannun su ne yaron Allah mu yace to wai hak kai fa ku kai canka to ne zan ce kace awaitul qur'an wanda balaga ko ai tushen take na ai yace kace ka kiyaye alqur'ani yace to ka kiyaye alqur'ani yace to karanta mun wani abu da ka haddace cikin qur'ani tunda ka haddace gaba da sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yakhrujuna fi dinillahi afwaja yace kai haka wai haka yadkhuluna fi dinillahi afwaja ba shine ka ayin take ba yace kanu yadkhuluna amma al'ana yakhrujun yace Allah yace in taimakon Allah ya zo da buɗe garin Makka kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a shi yana zuwa daidai gurin shi yace sai kaga mutane suna fita daga addinin Allah kungiya kungiya to shine Hajjaji ya farka yace kai yadkhuluna fi dinillahi afwaja haka ayin take kenan ko yace a da suna shiga addinin Allah kungiya kungiya yace amma yanzu suna fita ne jama'a jama'a yace saboda mene yace saboda kuskuren Marwan menene kuskuren yace da ya nada ka gwamna kai kun gano maganan kuwa an gano magana to ga ku ai baya jin tsoron shi wannan shi ne suna ce mai hadaji ya kawo shi Mustafa Murada a cikin kai fatafsir Qur'an maganan da ya Hajjaji din kenan kenan sai kira fadawan shi dan abin nan kenan ko tunda yaro ya kawo sauri cewa yanzu ya juya aya da sauran irin da wala da za a tume shi da shi kenan ko yace menene shawaran ga abin da yaro yake ce mu sai ka ce kawai ka kashe shi yace kai inji yaro kenan yace to ai ku fadawan Fir'aun ma sun fi kwa da he tunda ai sunan fadawan musulmi ne ka gane Hajjaji musulmi ne fa shine wanda ya sa aka mu Qur'ani wasali ka ji hasanatun shi an gane magana Hajjaji ibn Yusuf ba shi ne cikin hasanatun shi to shikenan sai ya ce musu ku kuwa fadawan Hajjaju kun fi sharri sam gwaran ma fadawan Fir'auna da ku suka ce saboda mene yace shi fadawan Fir'auna lokacin da Annabi Musa ya je fadda sanda ta zama ciji ya sa hannu a mata ko ha a cikin aljihu ko ne a cikin Qur'ani an kawo Allah subhanahu wataala yace sai ta fito ya zaro ta na haske me fadawan suka ce lokacin da Fir'auna yace ya za a mai yaron nan Musa da Isra'il tunda gidan shi ya girma ai suka ce arjihu akahu wa arsil na cikin suratu arabi wa ba'ath na cikin suratu shu'ara suka ce a jinkirta mishi yanzu dai a aika mu matsafa a gayyace shi a zo a buga ai ba su ce a kashe shi ba kun gane maganan yace to ku ka fadawan Fir'auna sun fi ku alheri su sun ce ne a zo a buga an gane maganan a aika a nemo matsafa matsafi yake ji da shi ba amma ku cewa ku kai a kashe kun gane maganan kuwa Hajjaj ibn Yusuf Sakafi yace to za a kashe kai yace to hani alli shahada ina ma shahada barka da zuwanta na gode ma Allah tunda ni yau zan yi shahada a kashe ni Hajjaj yace to an fasa ba za ka kashe kan ba ba ina neman kisa bane yace ba za a kashe ka ba fasa yace yaro ka burge ni ka san me tauri yana so ya san me tauri fa yace yaro ka burge ni an gane maganar kuwa yace ku je ku dibo mai zinare a bashi kyauta yace ba na so kudi na ka ba na so inde ku ne yace to yaro ka mun addu'a ka hunka tafi shine sai ya sa balaga a ciki yace Allah ya maida idan kafara yace Allah kuma ya sanya tafiyanka ya janna to juya kalman yayi sai shi ya jaji tunda mai balaga ne sai yace kusan me ke nufi da Allah ya maida ido na fari suka ce yace ni Allah ya makantar da ni kun gane maganar kuwa kashi Hajjaji yaka sa aka bashi kuɗi aka lallabe shi ya karba ya tafi shi suke ce mishi Hajjaji shi dano Hajjaji kaga me ta wurin kai da me ne amma kuma ya kashe wasu da yawa kwanan su ya kare yasa wani wata rana yana tafiya haka bai san kine ka di gwamnati ba ya fito gefen gari haka yana tafiya ce me zaka ce ma wannan shugaban naku shugaban kasan ku nan na yankin Makka Madina da sauran yace mu gu irin Hajjaji shi bai san Hajjaji ne yake magana da shi ba wani ne te kama sun zo za su gita wani sai ya ce ranka ya dade sai ya haka kuma bai kace shi ba a jaji wani zo to me yasa na kawo mana wannan na dan kawo mana ne mul khulasa summary kenan cewa gwamnatin nashi ba shi nan hadisin cewa yi ba mun kawo karan Hajjaji to ai baka san me yake ba Hajjaji akan abin da yake a gwamnatin nashi yana azabtar da mu haka ne sai Anas ya ce ni dai shawara na ku yi hakuri haka yace mishi ba yace ku yi hakuri saboda Annabi Muhammad sallama ya faɗa mana lokacin da yake dare ba wata gwamnati da za ta zo face wanda za ta biyo ta tafi ta musiba har sai kun haɗu da ubangijinku to shi ne ce ba za ka dan ji ɗaya cikin miliyan ko dubu na Hajjaji gobe Yusuf Sagadu daga gwamnati ce ta kama kariya kawai ake to shi ne su suka rasa yadda za su yi da Hajjaji tunda yadda kota ne ta nada shi shi kuma gwamnatin shi haka yake to Iraqin da aka tura shi daka su yake yi inda jajeje to in Allah ya tuku za a yi kisa da yawa an gane maganar kuwa shi ba baya daukar reni ne wani lokacin kuma sai Allah ya rena ci banza a tashi lafiya Allah ya sa mu dace to Anas ya ce ni ina ba ku shawara isbiru ku yi hakuri me yasa yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba wata gwamnati da za ta zo face wacce za ta biyo bayan ta tafi ta sharri shine isbiru fa innahu la yati zaman illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum har ku hadu da ubangijinku yace sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam naji wannan maganar daga annabinku ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yake nufi da wannan shine galibi in wanda yazo ya gana muku azaba to wanda zai biyo bayan shi zaka samu bala'in shi yafi na wannan ana wayo da Buhari a Najeriya take nan na dawo da mu gida kenan ko baka ne ba har ma wasu cewa suke gwamnatin da ta fi ta Buhari bala'i to Allah kare kawo ta wasu sun faɗi wannan haka ne go to da kuma gwamnatin Ahmad Bola Tinubu ta fito ba ana Buhari dawo ne kenan gwala wancan gwamnatin da mene kuna tare da ni kuwa to Allah ya kiyaye ba a kalisa saura inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mun koma mun gyara mu kuma sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita Allah ya tausaya mana to shine sai al-hadisi sabi a gurguje annabi hurta radiyallahu anhu sallama kala badri bil a'mali sab'a hal tantaziruna illa faqran mansiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan mahjuzan أو الدجال فسر غائب ينتظر أو ينذر أو ينتظر بتاكينا أو الساعة فالساعة أدها وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن هنا عبابي لكي مغانا أكان المبادرة في الخير إلى الخيراتكم ولات من توجه الخير على الإكبال عليه بالجلد من غير تردد تشيني ده حديث أبو هريرة الله يكارا ما سيدا حديثي نبقوي أتكم باغم natsa inda uku a jeren giyan hadisan ba littafi annar rasul sallama kana annabi yace badiri ku yi gaggawa bil amali an gane maganan wajen yin ayyukan alkhairi wancan kaga wancan hadisi shi fitanun ne ka kai ta illal muslim ko
yusbihu ar-rajul fiha mu'mina wa yumsi kafira yabi'a dinahu bi aradin min ad-dunya. To amma wannan shi kuma yace badiru bil a'mali ne, kuyi ai kuyi gaggawa kuyi ayyukan alkhairi. Anji menene zai faru? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wasu ayyuka ne za su biyo baya, saba'an bakwai. Hal tantaziruna, akwai abin da kuke jira? Ma'ana ba abin da kuke jira. Larabawa sukan kawo hal wani lokaci suna nufin ba abin da kuke jira. An gane magana? Irin wannan ku Al-Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala yace kawo shi da siwan tambaya kuma yana nufin kaza din ne. An gane maganan kuwa? Yace tantaziruna, akwai abin da kuke jira ne? Sai dai wato anin fakaran mansiya, talauci wanda yake mai mantarwa, mai tsanani. An gane magana? Ma'ana wani lokacin akan kai lokacin da bawa saboda babu yakan manta da Allah madaukakin sarki. Ko wancan da yace a wancan hadisin da yake cewa badr bil amal fitanan ka qatilal muslimi yusbihu ar-rajul fiha mu'mina wa yumsi, yace ya bi'u. Kaga ai ya sayar gani neman duniya kenan ko? Da abi aradin min ad-dunya nan da aka ce tarkace ina duniya. Kamar yadda yake cewa laysa al-ghina an kasarat al-ard walakin al-ghina ginan nafsi. Kasrat al-ard bil fataha a wajen aynin din kenan ko? Shine tarkace asai ta haka na duniya. Da haka ba kudi ne kadai dukiya ba. Fegi, gida, kamfani da sauransu wanda in ka daga zaka karbi kudin, shi ma ai arziki ne ai ko? To shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa auginan mutriya ko kuma wadata mai sa dagawa da nuna isa. Isa galibin masu kudi ɗan mutane mafi yawancin su har a cikin musulmin ba. An gane maganan ko? Waɗanda kuma za su shiga cikin aljanna su kuma sai sun yi zaman gate saboda tambayan ya asabu ya aka kai. Saboda dukiya na sa dagawa shi kawai. Haka ma Karunan yayi lokacin. Na'am, cikin suratul Qasas ko? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Fatainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la inna Allah la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah la tansa nasibaka wasin kama asana Allahu alayhi wa la tafadhana fil ard. Yace qala inna ma utitu wa la ilmun indi. Ba shine ba? To ka gani dukiyan ne ta sa shi menene dagawa. Ji Allah yace inna Qaruna kana min qaumi Musa bitawa kenan ko? Yana cikin mutane Annabi Musa tunda ko manzo Allah sallama a yankin aiko zuwa ga duniya ne, hatta su strong duka al'umma ne na addawa, sai dai musulmai sune ummatul ijaba. An gane magana? Musulmi mu ne muka karɓi da'awan, amma manzo Allah sallama aiko ne zuwa ga dukkanin al'ummar duniya gaba daya a matsayin dan sako. Da haka ya kuma ya kira zuwa ga addinin Allah, waɗansu sun ansa sune ummatul ijaba, wasu kuma ummatu da'awa, a kira su kuma an kira su. An gane magana? Da haka yana cikin mutanen Annabi Musa Allah ya ce babaga alai, sai yayi dagawa ghinan mutghiya. An gane maganan ko? Dagawan da yayi me ya jawo? Sai ya ce wa atainahu min al-kunuzi, sai kaga dukiya kenan ko? Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati, ba ma ragwaje ba. Idh qala lahu qaumuhu la tafra, wannan farau alman la tadagauni. Kun gane maganan kuwa? Inna Allah la yuhibbul farihin, ay al-mutghina kenan, masu dagawa baya son su. Shi kuma yace dukiya wa yau ne iya tattali da tsini da dubara da economic da sauransu, shi ne yasa na katara. Allah yace waɗanda suka rayu kafin Karuna mun ba su dukiyar da ba mu ba shi irin su ba. Ma'ana masu kuɗin kafin Karuna sun fi Karuna arziki. Zaka rasa yadda zaka calculate din lissafin ko? Eh, shi wanda ya bayar ne ya ka fada. Kaga ko Allah ya dan wani khalaka huwa latiful khabir, shi ya tsara abin shi. Waye ba Karunan kuɗin? Ka gani? Da haka dukiya na sa dagawa ne mafi yawanci. Ana son ta. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa za mu karanta ko mun karanta a baya ko? Ad-dunya hulwatul khadira. Mun karanta a baya ne ko? Inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzur fattaqud dunya wattaqun nisa. Yace duniya koriya ce mai ban kai, tana da sha'awa. An gane maganan kuwa? Allah zai mai ku a bayan kasa ya kore muku duniyan ya ba ku, yana ce masa habbai. An ce karshe dai yace ku ji tsoron mata ku kiyaye duniya. An gane maganan kuwa? Wani gurin yace malfakaru akhsha alaikum,
yace ba talauci babu kenan ko annabi yace ba ita nake jin muku tsoro ba walakin akhsha ina jin muku tsoro an tusata alaikum dunya kar a shin fada muku dunya fata rafa su biya ku ta gogoriyan tara dunya fata alaikum kati sai duniyan ta halakar da ku kamar ta halakar da wadanda suka raika ku an gane magana kun karanta kuma a baya hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo yayi rabo din nan ba wancan raban yakin Hunain ba shi ba a'a sun ga wani abu ne a hannu suka ce ya rasulullahi a babu din nan mun karanta ita a baya bangaren koro koro ko da sauransu me annabi yace indai ni ne nake da abu ni ma in ba ku ba zan boye a gida in ce na boye shi kar ku gani ku rugawa yace amma shi wannan arziki zaki yake da shi an gane magana to shi yasa wani lokacin arzikin ya samu sai ga dagawa ta zo sai ka ga budawa sai ka ga wane ne ghina mutghiya kenan ita kuma wancan talaucin da za ta mantar da mutum Allah ma ya rikice gaba da to irin wannan talaucin ne wanda Allah yake roko Allah ya tsare shi daga gare shi wanda akwai talaucin da za kuma kaman out of sense ba kada an gane magana to irin wannan out of control nan salama yake roko amma irin wannan dai mutum zai rayu normal a karfin asiri ya ce sha da sauransu ya hada da Allah madaukakin sarki wannan normal so da ko ne da kake ganin shi akwai advantage akwai disadvantage shi ma babun da muke ta tsoro kuma in aka zo hisabi kuma bangaren dukiya kuma mutum yana safe cikin sauki zai samu ya wuce to amma yanayin rayuwar ne da ake kallon yanzu lakanci da sauransu ba ga riji da waye da waye da waye da sauransu amma duka wannan mai zuwa ya wuce Allah ya samu mu dace so shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa au yinan mutghiya ko kuma wadata arziki kenan ko me yasa dagawa mutun ya wuce wuri au maradan mufsida ko kuma wato rashin lafiya mai bata abubuwa ai mutun zaka ga ya target amma idan rashin lafiya zo duka rushewa yake yi gaba daya saboda me ne yanzu ga Sa'd bin Abi Waqqas da mukarranta baya ai kaga da rashin lafiyan yake kawo jiki lokacin da Allah ya zo duba shi din a garin Makka an gane magana wannan dukkan hadisi din nan da yake cewa Rasulullahi kaga jikin yanda yayi bana jin zan tashi daga wannan jinyan ina da wata ƴa guda ɗaya ni kuma mai arziki ne ita ce magajiyar na in kasa dukiya na uku dauki biyu in ba Allah kashi ɗaya in ban mata ya ishe ta rayuwa annabi yace ba zai yi ba yace in raba biyu in ba ta rabi in bawa Allah rabi annabi yace ba za a yi haka ba yace in kasa uku to in ban mata biyu in bawa addinin Allah ɗaya annabi yace to shi ma dai wannan battery din yana da yawa ko kuma yana da girma to ai kaga lokacin Muhammad sallama wannan rashin lafiyan ya karaye ni kaga ya rushe mishi komai da kenan ko sai annabi yace kuma ba mamaki kai tsawon rayuwa wasu su amfana da kai mun karanta ba yafa wasu kuma al'ummun su cutu da kai sai annabi ya bakin cikin Sa'd dan Khawla Sa'adin farko daban Sa'ad na biyu daban an gane magana yayi bakin cikin da Sa'd dan Khawla bai yi hijira ba ya mutu a garin Makka sai ya ce Allah ka zartar da ladan hijira na sahabbaina an gane magana to dai mun mushahid din ma'ana guda kaga ya riga ya karya to amma kuma Annabi sallama tunda yana da firasa da Allah ya ce ayi wanda zai na amanu in tattaqullaha ya ce allakum furqanan wa yukaffiru ankum sayi'atikum da cikin suratul anfal din nan to shine furqan Allah ya sanya mu masu imani wani harsashi sai su yi harsashi kuma sai ga ya tabbata ba wai sai mai sanin kai ba ma'ana ba sai annabta ba tunda Annabi sallama bai san gari ba wannan shine akidar tawhidus sunna wal jama'a duk abin da Annabi ya faɗa zai faru nan gaba Allah ne ya sanar da shi shi kuma ya sanar da mutane da aka to da ya faru a nan gaban ba shine ke nuna ya san gaibu ba tunda ai sai da aka faɗa mishi in ka ce ya san gaibu to shi Allah wa ya faɗa mishi abin zai faru kun gane magana shi ko yana zama abu ne wanda yake boye wanda ba ka sanar da mutane ban ka sanar da mutane ya tashi kenan ko kuma ga ayoyin Qur'ani duka ya tabbatar amma dai ƴan ummacin suna cewa wai na ƙasa annabi ne a ce bai san gaibu ba da sauransu gashi ya bada labarin kaza zai faru da sauransu to wannan babi ne mai zaman kanshi amma dai yake cewa ba mamaki kai tsawon rai kaga rashin lafiyan ya rusa mai komai mufsidan kenan ko to amma kuma ga Annabi sallama yana nuna mishi ba mamaki kuma ya tabbata da shine wannan furqan din shine firasa da Annabi sallama yace wattaqul firasata lumin fa innahu yanzur bi nurillah ku yi hankali ku yi taka tsantsan da harsashe kintace na mumuni saboda Allah ne yake haska miki da hasken shi sai kaga ya fada kuma sai ga abin ya faru ba tsafi ba komai amma kuma shi harsashe ne tunda Sa'd bin Abi Waqqas ya dawo ya warke ya dawo normal shine ma ya jarin dana lokacin sayyidina Umar shine chief commandant da aka fasa Iran kasan ku dai tace super power a duniya kun gane magana kasan ku in ba lafiya ba ba zai yi wa bashi wannan kujeran na chief commander a ji a san fasa America a wannan lokacin ba to shi ne sabbin annabi to da annabi yake cewa wasu su amfana da kai al'ummar musulmi sun karu cutuwa kuma arna sun cutu tunda an fasa su da yawan su an gabayan su Allah ya sa mu dace to shine mufsida yasa a cikin uddatu sabirin wa dhikrat lis sakirin na ibn al qayyim al jawzi audda kuziri na masu hakuri da kuma itiya da Allah madaukakin sarki yayi ma masu godiya ya tattauna akan matsalan wai talauci ne fa falala ko kutukiya an gane magana ne shi a dukiyar ne ko ga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa daraja ni da kai duka mun yadda an ba ki zabi wanne zaba a ciki yaya zabi ya rayu ne rayuwan babu ba talaucin kenan go ga ku inda abun nadama ne ai da annabi ba zai zaba ba yi go tunda har matan gida suka bi na tsakar gida cewa suna aure da sayyidul wujudi ga shi ya fi kowa daraja da sauransu amma a ci da kira shi a da kira tufafi wannan da zaka sa sai dai kana ɗaya kila ko biyu in yaran mu ne na yau a shekara me Allah ya ce ma annabi je ka gida ka ce yayi annabi kulli azwajika in kuntunna turidinnal hayatad dunya wazinata fata'alaina umatiukunna usarikunna saraha to ba nan gidan ba an gane maganan kuwa to kaga ai tun farko Allah ya tsara mai kenan ya zauna a mene annabi yana da wannan ranking din amma kuma yana a wanne a ciki a bangaren masu kuɗi ko ko bangaren talakawa tun daga Ibn Abdullahi dan Abbas suna shiga gidan ai an gane dan uwa ne ta bangaren baban shi da baban manzon sallama wa dai ba daya sannan kuma akwai maimunatu ita na matsayin inna aure shi ba yana cikin bukhari da muslim ba lokacin yace na kwana dakin tabitu inda khalati maimunatu annabi ya tayi zai sallan dare din nan na zo na tsaya mishi a hagun shi annabi ya kamo ni ya dawo da ni daman shi Abdullahi dan Abbas yaro ne yace ni har annabi ya mutu ma ban balaga ba shekara 11 ne wata riwayar sha uku bai wuce haka ba an gane magana to shine yake cewa a gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a taba kwana uku a ci akoshi a jere ba Aisha ma ta tabbatar da haka tunda ta zauna a gidan shekara 8 da wani kusan shekara 8 ta tare a shekara ta 2 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an daura auren a can tana 7 hijiran da yayi a shekara ta 2 kuma aka yi ta dakin miji to take cewa kwana uku a jere ka duba shama'il Muhammadiyya na Imam Tirmidhi Muhammad bin Sawratat Tirmidhi ya kawo bayani an gane magana shama'il Muhammadiyya nashi Allah ya sa mu dace to tace kwana uku a jere ana ci a goshi a gidan manzon sallama ba ta ba ina ta kawo wancan hadisin da take cewa mukan gajinjirin wata uku din nan kwana 60 kenan an gane ba a dora tukunya ba aka ce mai kici tace ba zaki ne biyu da bino da ruwa an gane magana to shi Ibn Qayyim al-Jawzi ne na dan haska ma littafin ne sunan Tawdatu Sabirin wa Zakaratu Shakiri tunda ya rubutu da dama ko Allah ya sa mu dace shine har yake kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wancan mai kudi ya bada zinare 1000 wannan kuma ya bada zinare 1 kuma mai zinare 1000 bai fi mai zinare 1 lada ba to gani ba wancan ya bada biliyan 1 wannan ya bada 100,000 amma kuma mai biliyan 1 bai fi mai 100,000 lada ba ya abin yake ai kaga kudin ba daya bane ko wanda shi wannan iya abin da ya mallaka ke ne shi wancan misali ya bada 1/10 shi ma wanda ya bada 1/10 to kaga sun yi daidai ko wani abin da Allah bai fi kusa satin wa man kudira alaihi rizqu falin fi kuma ma atahu Allah ya samu dace to shine maradun mufsida rashin lafiya ne bata lamari zuka wanda annabi ayyubu alayhi salam wanda riwaya da ya inganta shi ne yayi jinya shekara 17 ai kaga a daidai lokacin komai ya rushe rashin lafiya ne kuma ya same shi tunda yana da yaya Allah ya kashe yayan yana da lafiya Allah ya kaba shi ya dora mai jinya yana da kuma duki Allah ya karba aga ai komai ya mene kenan kisa wato wanda yake bibiyar tarihin magabata daga kissoshin annabawa zuwa sahabbai zuwa tabi'ai zuwa mutanen kirki jaraba in yazo ya kaddan samu sauki kasan saboda idan yazo na rashin lafiya wannan lokacin ya rikita mutum sai ya dauka shi kadai ne yake aka kijinin shi kadai ne aka dora muwa amma in yana bibiya kuma sai ga to ai shi abin da aka dora mai na jinyan ma be ba mun karanta ba ya Abdullahi dan Mas'udi yazo jama'a sallama gaishe shi ya taba jikin ya ji zafi rau yace ya rasulullahi kamar na mutane biyu jinya yace da mutane biyu ne yace kenan ladan bi ake ninka ma yace haka abin yake to kaga annabi sallama in zai double na ake mishi hadisin mun karanta a baya da ku inda ya kila manta ne riyadun na Allah ya samu dace to dai mu shaidi shine kaga idan ka kalli rashin lafiya ne kila maradun mufsida ko mai bata sabma mai bata tsari ta bata ma sai ka tuna da irin su annabi ayyuba wancan ruwayan da aka ce ya shekara 70 din na yake cewa na shekara 70 lafiya lau bazan yin ba Allah godiya kan jarban shekara 70 mu wannan bai inganta ba amma wanda ya inganta shine mai shekara 17 ya daki an gane ba kana da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada cikin suratul anbiya na'am bayan ya bada kissan annabi Sulaiman alaihi salam ka biyo wannan jabin wa min ash-shayatin may yansu lahu wa amalu lahu amalan dun dalika kuna lawa mabidin sai Allah ya ci wa ayyuba an gane maganar ko izna da rabbahu anni masani yaddu wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi an gane maganar to a cikin suratul sada kuma a shafi na uku ai ya sake kawowa maganar annabi ayyuba alayhi salam din yace wa zikru abdana ayyuba idna da rabbahu anni masani ash-shaytan binusbin wa adab sai ne ce mishi ne urkud bi rijlika hadha muku tasallum baridun wa sharab to rashin lafiyar can anbiya ai an bada labari ko nan kuma a cikin suratu sadi a shafi na uku a sake bada labari to rashin lafiyar sai annabi yayin bayanin yadda abun yake to kaga idan kai guda ɗaya daga cikin ukun nan akai mu mutum ba shikenan ba ya tashi aiki misali a ce yana da lafiya a dora mai jinya ko da arzikin zai ji dadin arzikin to shi fa ƴaƴan Allah ya ka karba da yakenan ko lafiyan Allah ya ka karba ni kenan ko arzikin Allah ya ka karba to kuma ya rage kaga idan mutum ya fada jarabawa ɗaya daga cikin waɗannan sai tuna da irin su annabi ayyuba yana da ranking din nubuwa amma kuma Allah ya jarabe kai ka san da yana da matsayi a gurin Allah madaukakin sarki tunda amma kuma ya jarabe shi da wannan aika ka san ba zai bakka ba dani to amma ya mushi na guda uku kai kuma ɗaya akan mutum sai ga ana ta yawo rashin lafiyan anyi lafiyan bai samu ba ko sai ga mutum ba an kare ba ya je gurin da ba a zuwa ai ba sai na karisa ba ko to kaga annabi ayyuba an mushi treating sin at the same time haka mutum yaya ga duk wanda ya sani suna ta mutuwa zaka ji an ce anya kuwa wani ba zaka abin nan ba to shi nashin a cikin lokaci aka karba yayan aka kashe su duka aka karba lafiyar aka dora mai jinya mai arziki ne annabi ayyuba Allah ya talauta shi inda zaka gane wannan Allah madaukakin sarki ya ishara cikin in kai koma kuma zaka shiga shafi na hudu kenan cikin suratul sadi an gane maganar bayan yace urkud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharaba sai ce mene a cikin suratul anbiya wa habna lahu ala wa mislahum ma hum ramatan min indina kenan sai muka bashi iyalan shi da kwatankwacin su tare da su ma'ana Allah ya ka dawo ma da matan shi haihuwa ta ka ci gaba da haihuwa kuma muka dawo mai da arzikin shi kuma muka dawo mai da lafiyar shi an gane magana to amma nan da yace wa kutbiya duka jiksan fadli bi wala tanaz inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab a nan cikin suratul sada kenan ko yace ya bashi kuma Allah ya ce mun same shi bawa mai hakuri inna wajadahu sabira nimal abdu ma dalla da bawa innahu awwab shine mai da lamari ne zuwa ga ubangiji kaga maradun ya same shi mufsida mai bata tsari kuma ta bata mishi amma yayi hakuri an gane maganar har akai lokacin da wasu daga ciki malaman tarihi da suke bada bayanin tafsirin su suka ce har cikin mutane wasu na ganin to annabi ayyuba ne ma Allah wannan jarabawan ya same shi haka shekara 17 ko ba kwana 17 bane ka kaddara yarinya aka haife ta yau yaka kwanta rashin lafiya har ta ka girma a gama kashinta da fitsarinta aka yaye ta ta kai wayau ta ka samu miji ta kai aure ta kai yarinya shekara 17 ya kawai tana da danta ita da goye da shi to a ce mutun yana daki yana fama da jinya ta san ko ai ya zauna ai Allah ya sa mu dace au maradan mufsida to in mutun yana karanta irin waɗannan tarihin magabatan sai ya samu sauki saukin ko shine kenan wasu kafuna an samu jarrabawa na rashin lafiya an gane magana to in kana tana wannan sai ka samu sauki mutun ya ci gaba ni ba jarrabawa ba amma cin jarrabawa so da ba bi sai ya hana Allah ya jarabe shi ba amma kuma jarrabawan ta zo ɗayan biyu ne ko bawa ya koma ga Allah ya ci jarabawa ko kuma ki komawa zuwa ga Allah ya fadi jarabawa kawai. An gane magana? Saboda a rayuwar tana hada ne da jarabawa kawai. Yasa malamai suka ce fadin Allah madaukakin sarki a suratul mulk da yace tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in da yace alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ya bici mutuwa ne da rayuwa saboda ya jarrabe ku, kaji da target din ma kenan. Da aka jarabawan tana hada ne ai haranin salama canta hadisi yake ta turadul turadul afitan al qulubi kal hasir udan udan. Yace za a rinka tura ma bawa jarabawa a rayuwa duk ranan duniya kamar kal hasir kamar wato anin saka na tabarma. Sai ga wannan jarabawan ta zo ta gitta haka. An gane magana? Kila na saban Allah ne, kila jarabawa dai a rayuwa. Manzo sallama ya ce duk muminin da ya kacci jarabawa ya ka danna ranshi ya ka bi abin da Allah ya kai su ya ka hana ranshi ta saba ma Allah din ya ka ci wannan jarabawa sai ai mai dugo lokutan tambayta barin duku a zuciya. Shi kuma wancan da ya fadi jarabawa sai ai mai bakin duku a zuciya. Gila saban Allah ne aka turo mai wani abin sha'awa sai ya kabi sai ya diga mishi bakin dugo har maza sallama yake cewa ta tasiru ala kalbi hawaye gari zuciyar sun zama kala biyu. Dan wancan da yake cin jarabawa ta zama barasal kamar dutse. An gane magana? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai cutar da wannan zuciya saboda ta riga ta samu abin da ake nema ta kafi a kai. An gane magana? Yake ita kuma wancan zuciyar da take da bakin dugo sai ta waye gari kalkusu mutakkiya kamar kifaffun kuka. In ka jefa kuka a rijiya ya kife ya kwanta bai kwanta ya dibo ruwan ba, a bakin ya tsaya a daidai kan ruwan ba za ka dibo ruwan nan ba. So da ai sai igiyen ya kwanta ne sannan zai dibo maka ko to sai zama kamar ki la da arifu marufan wala tunkiru munkara illa ma usibat min hawa. Sai zama shi mummunan abu da kyakkyawa a wurin shi duka daye ne kawai abin da ranki take so ko yake. Allah na so baya so dai da lokaci. Kun gane ba? In ka ga bai yi ba to ranki ba ta so. In kuma ka ga yayi ranki na so ne shi baya considering. Allah na so baya so kawai saboda zuciyar ta samu wannan mene matsala. Allah ya tsare mu. To shine sai yake cewa au haraman mufrida. An gane maganan ko? Yawwa. A ko kuma tsufa wanda yake karar da rayuwa. An ji ko? Da kalmar fanad ne haka. Au motan mujaza ko kuma wato ainihin mutuwa wanda take zuwa in ta zo da gaggawa sai ta dauke mutum. Ma'ana wannan da wannan, wannan da wannan. An gane talauci me bata, rashin lafiya me rikita, haka yake kawo kowanne da kowanne. An gane magana? Yace to ba abin da yake jira sai waɗannan au dajjal ko kuma dujjal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa sharru ghaibun yantaza, shine mafi sharrin wanda yake boye yake fake kenan ko wanda ake jiran shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba zadul ma'ad fi hadith khairul ibad a mujalladin farko volume ne take da shi sun kai kuma ya danganta da yanayin wanne kake da shi. Zadul ma'ad fi hadith khairul ibad da Ibn al-Qayyim al-Jauziyya da'uwar dawa. An gane mai gasatul lahafan? An gane? To a cikin littafin ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da misali yake cewa tunda Allah ya halicci samai da kasai bi halicci mugun halitta sharri mafi sharri kamar dujjal ba, karkace mu iblis. Ai annabi ya san waye iblis din ko? An gane maganan? In dai sharrin halitta ne mai annabi nan yace au dajjal fa sharru ghaibun, shine mafi sharrin wanda yake fake na koye wanda yunta zara ke jiran shi. An gane maganan kuwa? So duk da ganin yadda Allah subhanahu wataala zai ma dujjal ai ka san sai wanda Allah ya fitar kawai. Ne na rayar da matacce duk abin da ka sani na Allah ne yana yi shi ma Allah yana ara mishi yayi. To ga ku fita daga hannun wannan mu yanzu ma da ake rayuwar mallan kawai wannan ne Allah ya buɗa mishi samu sai ga ana ganin shi kamar wani Allah Allah ba haka bane. To balle kuma a ce shi yana yi duk yana yi ruwan sama yana warkarwa yana laba da lafiya duk everything yana yi tunda har babu dubi din da za a kashe dujjal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. To ai kaga a lokacin yana tsaga mutum ne ya raba shi biyu tsage shiga tsakani ya je ya dawo yace mai ya hade kuma ya dawo ya hade yace shi Allah ne mabiyansa ta bin shi kaga ai kwana 40 zai gaba da amma zai gaba ɗaya zai kewaye duniya gaba dayanta. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar farko kaman shekara ne za a rike ranar. Rana na biyu kuma kaman wata ne za a rike ranar. Ma rana da uku kuma kaman sati. Sauran kwanakin kuma yace kaman sauran kwanakin suka ce maganar sallah yace sai dai ku rinka kaddara. Mana za a yi wata shida sannan rana ta zo tsakiya. Sannan sake wata shida sannan ta fada. Kai kana jiranta fitugo. Da ga shekara shida ai wata shida ana tafi kafin ta zo tsakiya. To kaga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yanda tsarin zai kasance. To amma kuma ai in ya bayyana duka waɗannan alamomin da ake magana haka za su bi kaman tsinkewar jirgi na wannan hadisin da Manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lanta kuma ta tarawna ashra ayatin dinnan. Fa zakara bina ad-dukan wad-dajjal wad-dabba wa yajuju wa majuju wa nuzul Isa alayhi salam wa tulu'u shamsi min maghriba wa salasa khasmu khasmin bil mashriqi wa khasmin bil maghribi wa khasmin bi dhiyat al-arab wa narun takhruju min al-yaman taturud an-nas ila al-ma'ashar. To kaga shi dujjal ne shi sa Muhammad bin Hassan dan Misrani a littafin shi na hadasin nihaya mujalladi 1 wa nihayatul alam ta sa akwai nihayatul alam na arifi zane wanda za ka ganta har da hotuna yana kawowa na yana illustrating yana kwatanta amma a dasin nihaya alamun karewar duniya wani hayatul alam na Muhammad Hassan shi ya kawo magana akan riwaya guda biyu wai wanne ma zai faru tsakani wuta rana ce za ta fara fitowa ta inda take fadawa ko ko dutsen ne zai fara bayyana ya tattauna akan wannan an gane magana Muhammad Hassan wasu malaman sun tafi akan cewa dutsen ne zai bayyana ba rana bace an gane maganan kuwa so in kuma ka kalli hadisin Tamim ibn Awsuddari wanda yake cikin Sahihu Muslim wanda shi ya ganshi one on one na wancan dogon hadisin ba lokacin ai bayanin shi bane to ai kaga yayi ishara cewa wannan annabin ya bayyana suka ce mai su Tamim lokacin Tamim ibn Awsuddari yana Kirista shi kadai ne sahabin da aka ce annabi ya kawo riwaya daga gare shi ba kan ce kana rasulullahi wa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa suka faɗi haka shine suka ce lokacin da ya dawo bayan wannan tafiyar da suka yi din nan wanda jirgi control yake kwace iska ya taso mai karfi da sauran su karfi suka je wani tsibiri island haka sun suka sauka suna nan wowai gawa sai suka ga wata dabba ta sasa ita ce lallakin asirin dujjal ko ina gashi a cikinta tazo tace musu wanne da yake can wancan kogon yana son ganin ku da tsaron suka je suka ganshi da ido daya katuwa ka cikin sarka ana durta ko ta ko ina haka shine kafin su yi magana ya riga su tambaye su yake ku daga ina suka ce daga yankin Larabawa wannan annabin ya bayyana suka ce ya bayyana yayi hijira ya koma Taiba shi ya fi sanin Madina da Taiba da dama asalin Madina ya tsiri bane ai zuwa annabi ya sa mata Madina ko to shi kuma dujjal yana can kogo ya fi sanin ta da Taiba mai dadin zama so ai kaga ai shi dujjal tunda muna maganar dujjal ne ai ko a lokacin da ya tambaye su wannan kogin naman ta sunan ta gaskiya su ya tambaye su ta tana da ruwa suka ce yana amfani da yace to da za ta kone to ai kaga shi da ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ya san fitowar shi ya kusani kisa an kaje ka duba adansu ne aya cikin kanana-kanana alamun tashi alkiyama kafin waɗannan guda goma wanda suke tsinkewar jirgi su waɗannan guda goma da ɗaya ya faru kawai ɗayan za su ta biyo baya ne an gane magana ɗaya bayan ɗaya ma'ana ranar ce ta fara fitowa tana abun nan dujjal zai bayyana in dujjal ɗin hayaƙi zai bayyana an gane maganan kuwa ba gari nan dujjal dabba dukan ba kun gane maganan kuwa to turu ishamsu ɗin in shi ne zai zama daga baya shi ma zai biyo baya shi kuma dutsen yana kan aikin shi ba akwai nuzul isa sako annabi isa ba yana kan wannan tsiyan nashi ya kewaye duniya banda makka da madina shi kuma annabi isa zai sako a turkiya an gane maganan har faran masallacin da zai sako sai da manzon sallama ya yi bayani a kai ka duba adasu ne hayawa ne hayatul alam an gane maganan har ya kawo maganan ibnu kasir Allah ya ji kanshi to har kanin kayan da annabi Isa zai sako da shi yaro tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu ya dora hannun shi akan wannan wannan ma ya dora za su sako da shi a daidai wannan faran masallacin Manzo Allah sallama Ibn Kasir yake magana bayan shekara 700 tsarki ya tabbata ga Allah a lokacin gurin daji ne an kuma gina masallacin kun gane magana ai sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun mini yuha to anan zai sako in ya kada gashin kanshi sai ga yana daga ruwa annabi isa alaihi salam to kaga idan mu aqidan mu ahlus sunna wal jamaa shine mene wa ma kataluhu yaqina ko bal rafa'ahu allah zai sako ai da haka idan ya sako zai kara shekara 7 plus that 33 zai make nawa shi kuma nan ka dubu radda lazani ila ma'anar qur'ani fa ka abukar gumi ko tunda duka dai malan su musu gumi Allah ya ji kanshi shi ba ya matsa mai kai cewa ya tafi cewa annabi Isa ya mutu ne da an cire wannan naga daga baya an gane magana ya kawo magangani ya kawo to su musu gumi ya wannan wai tawaffi ai mutuwa ne da sauransu wallahi ta'ala ala ala yace da amma gashi ya kawo hadisi kuma kamar rana da azhar cewa Muhammad sallama ya tabbatar da dauke shi akai kuma zai dawo kuma malaman sun ma ba da ansa ai tintin cewa magana tawaffi ya ce wai shine wai mutuwa ne to Allah yake cewa hu allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jaratum shine yake kashe ku da daddare to bagani kuma yanzu muna magana da ku ina mutu ne za mu ne kenan bacci ma ana kiran shi da tawaf kuma baccin aka samu mai gengedin kuma aka dauke shi Allah ya samu dace in ya mutu ne ya mutu zai dawo ne Allah ya samu dace to mushahidi shine in ya sako a wannan daidai gurin sai ya samu mahadi wannan na ahlus sunna ba na shi'a ba tunda sunan shi'a dubu ɗaya da wani abu yana nan dare ya dai tsawon rayuwa ne gaskiya ana kai mai zama wa malaiku suna zuwa suna an gane maganan kuwa eh to kaga wancan nasu ne amma mu namu sai gab da kiyamar da ta daya dan Allah ne sunan su kuma iri ɗaya da manzo Allah sunan baban shi iri ɗaya da manzo Allah to amma shi kuma nashi kuma Muhammad ibn Hassan ne kaga an dan daga nan ka gane mahadin mu daban mahadin su mene daban kaga ai shi manzo Allah sunan shi Muhammad ne ko to an cinka to sunan baban shi Abdullahi ne shi kuma wannan ba yace daga zuriyar shi to kaga su mahadin su shi ya riga bayyana mu kuma namu shine an dawo yana hanya ko to shine za su wanda annabi Isa ji babu tufi can za su tare shi sai ta ya kanshi har Allah ya sasu kashe shi to yanzu kashe shin kuma inda zaka gane kaman tsinkewar tarbi ne suna wannan situation din sai Allah ya ma annabi Isa wahayi cewa ga wata fitina nan ta fi karfin su sune ya jujo majuci an gane maganar kuwa su fito sai su ci gaba da aikin su to ba muna magana lamun tashi har kiyamu bane kawai abin da ya kai mu nan awd dajjal fashar ghaibun yantaza ko kuma dujjal shine mafi sharrin wanda yake boye wanda ake jira shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina ishara zuwa ga inda zaka duba ai ko yake cewa haƙi ne akan kowanne annabi eh mutanen shi bayanin dujjal da ka dujjal ba fa ne yau bane shi yasa ko halittar da suka gani su tami ban ausa dani ai katon mutun ne ai mun ji ce to ai to tunda sarkan nashi ga yana da yar rilikin asiri jassasa hadisi yana cikin muslim to me wai no da ba za ta kwance shi ba za ta iya kwance shi ne in lokacin yayi kawo sarkokin za su zube ne sai fito amma mun da sani yayi kawo dogon bayani littafin hadisin da haya sunanta an ga dukkanan alamun ta yake mana dauke ilimi da sauransu duka yayi ta kawo hadisan ta kai ta kusa girman wannan amma rubutun zamani ne gaskiya rubutun zamani da bambanci da na yanzu mana na ganshi yana dan warwara an gane magana su shi amma ta kai girman wannan haka hadisin haya wani ayatul alam ba mun ba da sani Allah ya sa mu dace to dai mushahidin shine shi a wannan lokacin dujjal din da suka ganshi me yasa aka ce sayyidina rasulullah ma yayi riwaya daga tabibu da wasu saboda shine ai da ya dawo ya musulunta sai yake ba manzon sallama labarin yadda suka kare da dujjal da yake sun ganshi su an gane maganan kuwa har sun ci ya tambaye su yaya mabiyan ana musuluntan ne ko kuwa suka ce eh ana shiga addini yace ai da ya fi musu shi dujjal bai da jama'a kun gane maganan kuwa so everything shi yana sanin amini amma kuma yana da mabiyan shi so sai su kai 70 wanda za su jira shi kuma in suna ci gaba da taruwa yahudawa an gane maganan su yan tariya ne da haka su bas har yanzu allocation din na'urar nasu bai nuna musu inda dujjal din yake bane an gane maganan shi kuma wancan da yake Allah ya so ya nuna ma wadancan su ya nuna musu ba ka ba ai ku yan dujjal masu wannan one eyes din nan suna nan mawaka na turanci da sauran matsafanan da yawa su dukkan su ƴan dujjal ne shine Allah su suke bauta mawa mune nan masu one eyes din nan yasa wasu abubuwa da ƴan gayu suke da sauran su na su signing da suke suna daukan hoto su ba su sani ba su suna signing din su ne na Allah su da abubuwan bautan su shi kuma mawakin ya burge shi yayi wani kalan style shi ma ba rai bai an karewa shi kuma kawai yayi style din wani mawaki ne arne akan botan gida dutan din shi ko botan ranan shi ko botan dutan shi yayi Allah ya sa mu dace shi kai koyi da sayyidi lutudu ba ji koyi da wani gardi can Allah ya sa mu dace shi ne fasar ghaibun ma yuntada lokaci yake magana fa ausa ko kuma kiyama lokaci yake to mu karisa ba hadisin aiko
aw sa'a ko kuma tashin alqiyam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa sa'atu adha tashin alqiyama ita tafi rikitarwa da rudarwa ikitar batis sa'atu wa shaqqal
kafin kiyama ma kawai ta tashi kawai kai ka san rikici ne kawai yana abinda idza shamsu kuwirat wa idza nujumu munkadarat wa idza aljibalu suyirat Allah kawai yake bada labarin kafin kiyaman ta sai idan kaga kasa rana an da tafiyar da hasken taurari sun faduwa to kai ka san wannan fasa'atu adha an gane ma ita ta ku likitarwa ya ayyuhan nasu taqurun bakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya abun yake sai ce yawma tarawna hatta zahadu kullu murda'atin amma arda wa tad'u kullu dhati hamlin hamla wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab wallahi shidi kiyaman kenan yawma yaj'alul wildana shiba wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yasifuha rabbi fa yadharuha qa'an kiyaman tana gab kenan duwatsu haka a nike su la tara fi ya'i wajan rafuka duka a cike su kaga rafi na kamawa da wuta Allah yake cewa wa idan bi haru sujjadat idan kuburu bafirat kaburbura an fito da na ciki an gane maganin kuwa alimatu nafsu ma hadarat gaba dai bayan ya gama wa iza an gane maganar can kuma yaqulul insanu yawma id aynal mafar na kiyama kenan kalla la wazar ila rabbika yawma idhin almustaqar wanda tashin hankali ko shi kuma nan kasa mala an gane maganar ko isa sulsilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala alinsanu kai malaha salati yawma idhin tuhaddithu akhbaraha qiyaman kina wa amarku mata fadati an gane maganar ko ita qiyaman kina Allah ya sa mu dace rahu tirmizi wa qala hadithun hasan هذا ما عندي ولله التوفيق والإيمان عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آتي نفوسنا تقواها زكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا زد علما نافعا أعوذ بك من علم لا ينفع سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين